More music at voiceofsongs.com.
Nasan in kinga sa kona, jin karanci wasi kona, dan jiya na kasa yin barci, zuciya tana da kunkunci, ni na kama da soyayya, gane da zuciya dan yar, a cikin rainan jariya, a saka ta gadan baya, zan so na rayu da ke, zan so na mutu da ke, babu ni babu ke. Tauraruwar zuciyata yawanci na ninki yakan ana in yi barci ko da na samu dai barci sai ya biyo ni makwanci kina zuwa mafarki har ma mun kai ga mataki inda na shirin na fada miki kunya ta sani na burki ina ganin murmushinki da sai na ji na ashoki da yanayin dariyarki yana sakani suluki muryarki ta fusewa daɗi da ɗabi kewa idanki in ya shigo nawa da sai na hau karkarwa sa hannunki alawa idanki ki yi rufewa in tambaye ki a cikin duhun shin me kike ganowa ne kwa kyan ganni kyan ganni kyan ganni na son kwakin so ni kin so ni kin so ni ni ma kona so kina so ke ta so ki barin da zambarki 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 addu'a nake sai roƙon Allah nake dan ya ba nake shine gurin da nake masoya ta ke ce barin ciki na karburina na sama da ke kin karanta dukan harina lalle samin ki ne cikar labarina oh 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 ah 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 masoyiya rabin raina ke ce masoyiya rabin raina ke ce
Music of House.